Sufeto Janar ne 'yan sandan Najeriya, Alhaji Ibrahim Idris, ya ce cikin watanni uku da suka gabata, kimanin jami'an 'yan sanda 128 ne aka kakkashe su a sassa daban-daban na Najeriya. Kuma ya dora alhakin hakan ne akan masu zafin kishin addini, 'yan fashi, 'yan iska da 'yan tsagera. Sanarwar da hedkwatar 'yan sandan Najeriya da ke nan Abuja ta aiko mana, ta ce wasu daga wannan aika-aika an tafka su ne a jihohin Zamfara, Anambra da Rivers. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi gargaɗin cewar dole a daina hakan daga yanzu. Kakakin rundunar 'yan sandan Nigeria. Mataimakin Commissioner Yan Sanda Don Awuna ya min karin bayani.
The IG is not happy.
Sufeto Janar 'yan sandan Najeriya bai farin ciki da yadda wasu mutane ke afka ma 'yan sanda a kuma farma ofisoshin 'yan sandan da ma motocinsu da ma sauran gine-ginen gwamnati saboda wasu dalilai, kuma dole a dakatar da hakan. 'Yan sanda ne ke fara tunkarar duk inda ake da tashin hankali. Wani lokaci in mutane na da damuwa tsakaninsu da zarar sun ga ɗan sanda sai su afka mai, kamar dai shi ya ja musu wannan matsala. Bayan kuma mu babban aikinmu shi ne tabbatar da zaman lafiya da tsaro, mu kuma kare dukiyar da rayukan jama'a. A cewar ambasada Yusuf Mamman, kashe ɗan sanda fa babbar magana ce.
Ai a da kuma yadda duk tsarin tsaro yake, ai duk wanda ya taɓa ɗan sanda ya taɓa hukumar Najeriya ne, kuma kamata ya ce duk kowaye shi wanda ya kashe ɗan sanda ko wani jami'in tsaro a ko'ina yake an je, ko Najeriya za ta zama ta tashi ba ta da sisin kwabo, an je an kawo shi a hukunta shi. Amma a yau ka ji an ce an kashe ɗan sanda kawai kamar an kashe kiyashi, to ai ita hukumar 'yan sanda ya kamata.
Mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, Baba Yola Muhammadu Tango, ya ce ɗan sandan Najeriya na buƙatar samun ƙarin horo irin na zamani.
Rai kowane iri ne, ba na ɗan sanda ba ko na waye ma aka kashe, ba abin da mutane za su zauna suna da yaransu suna kallo ba. Na biyu, ka san ana maganan 'yan sanda na kashe mutane ta stable da sauransu, ba mu taɓa jin shi state ya yi magana ba. Amma babban magana abin da nake gani a nan, watakila training ne da ake ba su na da da yanzu daban, saboda ai da ba mu samu iri wannan cases a ce an kashe 'yan sanda sun kai 128. To watakila ya kamata ya dubi training manuals nasu da training institutions don ko kwanaki nan sati kure suka wuce na ga koke-koke akan police academy na Wudi.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.